أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا قارا قولي وعلا سبحانه وتعالى mikowa mikomai mi ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Lahadi 23 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda ya daidaita 24 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022. Mun sake dawowa kan karatunmu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka, tare da mutane masu albarka a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadana. Muna cikin suratul shura. Jiya ruwa ya hana mu karatu, ba mu samu dama ba. Allah subhanahu wa ta'ala dai ya ba mu ladan niyya, na niyyar da muka yi za mu yi, kuma amma ba mu samu damar muka yi ba. Idan ba mu manta ba, mun tsaya a aya guda daya da muka karanta ranan ta dauke lokacin gaba daya, aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu kan abin da ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kan wannan abu da yayi na alkhairi, na kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, cewa to ba abinda za a saka masa da shi, ba abinda za mu saka masa da shi mu al'ummar sa, illa mu so shi, mu bi shi, mu so iyalin gidansa mu bi su, kuma mu mutunta dukkan wani wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Bana da yadda na gaya mana hadara guda biyar din nan, kada mu yi wasa da su: hadarar Allah da hadarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, hadara ta iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, hadara ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dan yadda Allah ya yi jinjina yayyabo ga iyalan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, haka ya yi jinjina yayyabo ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ya ishe mu dai Allah ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana sibahum fi wujuhi min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawra. Har zuwa karshen aya, wannan duka Allah yana jinjina ne da yabo ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan Allah ya jinjina musu cikin suratul tauba: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الله يتي رضي الله عنهم ورضوا عنهم. الله يا يدرس كما قرأت عقاري دول مسو صحبا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم مموت تاسو مكيما تاسو. أكام وانا نقبا جن هنكلي كرندي دادن يمانو قدابيوني. نفرقو نايل قولي تشاذن فدي أسباب المحبة. Malamai suke cewa sirruka guda uku da mafi yawanci a kansu ake soyayya. In kaga an yi soyayya, mutum ya so mutum, to wayannan abubuwa guda uku suna cikin abun da suke jawo hankali. Na farko akwai kyau. Dan adam Allah ya yi shi tsarinsa yana son abu mai kyau. In abu yana da kyau, to sai ya ga wannan abun yana birge shi. Sannan na biyu, dan adam yana son abu mai amfani, abun da zai amfane shi. Duk yadda abun yake, in dai abun zai amfane shi sai ya ji yana son wannan abun. Sannan na uku, dan adam yakan so abu mai na baiwa, mai ban mamaki. Mutumin da ya zama Allah ya masa wata baiwa na ban mamaki, to sai kaga dan adam yana son sa. To sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wayannan fagage guda uku duka ya kure lamba. idan ana maganan kyau ne in kyau ke sa a so annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya bashi ken da ya wajaba zuciya ta so shi Allah yana ba mu labarin ken annabi Yusuf Allah yana cewa annabi Yusuf yana da kyau don mata sun ganshi hasrun rude falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydihunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara da suka ga annabi Yusuf sai suka yi ta yanke hannayen su ma ba su sani ba suka ce hasha lillahi tsarkiya tabbata ga Allah ma hadha bashara wannan kan ba mutum bane saboda kyawu in hadha illa malakun karim wannan malaika ne a malaiku ma babba sun cire shi malaikin mutane to a haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mana hadisi bukhari ingantacce hadisi isra'i da miraji da annabi ya gamu da annabi yusuf a sama ta uku ana annabi ya gamu da annabi yusuf annabi da kansa yace kai naga wanda aka ba wa rabin kyau ba fa ful ba a rabi aka bashi eh mata sun ganshi wanda aka ba wa rabi sun ce kai wannan ba mutum bane sai dai malaika a malaika ma babba to ina ga wanda aka ba wa ful shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai aka ce amma Allah ya bambanta kyan annabi sallallahu alaihi wasallama da kyan annabi Yusuf shi annabi Yusuf an masa kyau ne irin na wata dan haka wata yana da kyau amma yana da jazibiyya ma'ana zai jawo hankalinka zuwa gare shi kuma zaka iya gane sa ba wata matsala to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya masa kyau irin na rana ita rana ana son ta tana da kyau amma ita kuma tana da dafi'iyya kana son ta amma baka yi saka kura mata ido ba da ka kalla sai ka dawo da shi saboda kwarjini to haka Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ji mata ba sa rudewa ba sa faduwa idan suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda har wani daga cikin mawakansa Hassan ibn Thabit yace ka ya kalli manzon Allah ya kalli iya abin da zai kalla na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam al-Fazazi yake cewa wai wama muqlatun afsar ma'ana atakaice dai fasara baiti yace babu wata ido da zata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa shaffaha hubbu war-ru'b wato sai soyayya da kwarjini ya kamata zaka ji kana so amma kuma kana tsoro dan haka sai ya zama da ya ga manzon Allah ya ga irin wannan kyau sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wallahi an halicce ka kana kubutacce ga dukkan wani aibi kai ka ce kai ne kai wa Allah bayanin yadda kake so ya halicce ka ka san wani zaka ga kikkiawa ne amma in ana maganan bakar fata ko farar fata ba farar fata bane bakar fata ne bai samu wannan ba wani kuma zaka ga cewa farar fata ne amma idan ana maganan kyau a bai da kyau farin ne kai ya rufa masa asiri sannan wani yana da kyau za a ce amma matsalar sa gajere ne kyau ya baci wani za a ce yana da kyau amma ya matsalar sa yayi zululu yayi tsawo sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya komi na tsaka tsaki ne shi ba fari ba shi ba ja ba sallallahu alaihi wasallam farin sa an cudanya shi da ja sallallahu alaihi wasallam sannan shi ba dogo bane kamar da sahabbai suke sifanta mana cikin shama'il muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam shi bai zankale a tsawo ba sannan kuma bai yi digir digir wurin gajarta ba shi ba dogo bane kuma ba gajere bane tsaka tsaki yake amma kuma duk tsawon masu tsawo in annabi ya daidaita da su sai ya ce da su tsawo eh sai kaga ya ce da su tsawo koda ku a zaune ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune in ka zo ka same shi cikin sahabbai suna zaune baka da bukatun sai an nuna maka waye annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin su saboda zaka ga ya kere su sallallahu alaihi wasallama sannan wato Allah subhanahu wataala yayi masa kai yadda dai Hassan al-Basri Hassan Thabit ya faɗa yace kai dai kai ka ce Allah yayi shi da yadda yake so bana so in shiga fagen da yawa amma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya masa kyau to idan dan adam yana soyayya saboda kyau to annabi ya cancanta a so shi sannan na biyu dan adam yana soyayya don amfani eh wanda yake da amfani to tunda Allah yake halitta ba a taba samu wanda ya amfani halitta kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama saboda shine ya zama ma sanadin halitta din Allah yana gaya mana yana gaya annabi sallallahu alaihi wa sallama khalaqtuka li ajli wa khalaqtu khalqa li ajlika ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama na halice ka ne dan kaina sannan na halice sauran halitta kuma dan albarkacin ka sallallahu alaihi wa sallama shi yasa zaka ga hatta surar dan adam wannan shine matakin farko da annabi ya taimake ka ka dubi fiskanka a madubi kaga kai kyau ka tsaya a tsaye kaga kai kyau Allahu akbar annabi ne ya taimake ka aka yi ka da surar sunansa Maulan Musa bin Faida shi Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam ya ka cikin tafsirin suratul tini karkashin ayan nan da Allah yake cewa lagarka lagnal insani fi ahsani taqwim yace ai wannan kadai ya ishe ka amfani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka ma'ana Allah yace na halicci dan adam a mafi kyawun zirin halitta ma'ana dan adam zaka ga suran jikinsa tana rubuta sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Muhammadu kayinka yana rubuta minjaye wannan hannayen naka suna rubuta hasabe cikinka yana rubuta minjaye na biyu kafafunka suna rubuta dal Muhammadu shi yasa idan za a sa dan wuta a wuta zamu ji hadisi ingantacce kamar da Imam Zahabi ya kawo cewa annabi ya ce na ga wasu a wuta mutane ne amma da kan alade wasu mutane ne amma da kan jaki kwarai kuwa wannan ka a duniya ma an gani ko na san mun sha jin wannan hikaya din tana da muhimmanci ga matasan mu amma na fi so mu shiga tafsirin mu kai tsaye ina ta mukaddima ne dai ba na so kuma ta yi tsawo sosai amma lallai tufatul wa'idin ya kawo cewa wani bawan Allah ya taba zuwa wani gari da yamma sai ya zama sai to al'adarsa shi kullun in yaje gari yakan ziyarci makabarta to da yaje garin da ziyarci makabartansu sai ya ga abinda bai taba gani a wata makabarta daga cikin dukkan garuruwan da yake ziyara ba abinda ya gani ko shine ga mutum jiki na mutum amma kai na jaki sai ya leko da kayin jakin ga bangaren jiki bangaren jaki sai kukan jaki yayi kukan jaki sai ya koma to bayan ya gama ziyarar sa makabartan sai ya koma yake tambayan mutanen garin ni kan naga wani abu mamaki a garin kun nan da ban taba gani a cikin garuruwa ba suka ce menene ce naga mutum da kan jaki yana kukan jaki yana koma suka ce wannan ai wane kenan ce wane eh dan garin nan ne wani matashi ne Allah ya tashi a cikin maraici mahaifinsa ya rasu ya bar shi da mahaifiya amma bai kula da mahaifiyar ba yana mata abin da bai dace ba in ta kira shi tana masa fada sai ce wai yana jin wannan muryar nata da take magana kamar muryar jaki shine da ya mutu Allah ya mai da shi jaki daidai lokacin da uwar take gamuwa da shi ta masa wannan nasiha to kullun na duniya sai an ga ya fito daga kabarin sa yayi wannan kukan jakin ya koma mallu shayi shine Allah bai zai sa wato mutum a wuta da irin wannan suran ba sai an canja shi eh saboda wannan sura kikkiame Muhammadu wa ba za sa ta wuta haka ba sai an canja ta mai da ita wata shagga shagga wani abun tsoro wani abun da bai da kyau sannan a wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfanar da rayuwa ya sama mana rayuwa kun san da ya abun yake dan dole mutum ya san ina ya fito ko wannan da manzo Allah bai canja abun ba sallallahu alaihi wasallama damuwa muna ciki damuna ciki annabi ya zo ya samu mutane ba sa son yaya musamman yaya mata idan mutum an haifa masa yaya mace sai ya kashe in ai haifa masa yaya mazan kuma su ma da ake bari su ma yaƙe yayi yawa a tsakani akan linzamin doki sai akai sama da mutum dubu eh zuwane ne suka dauki zuwane linzamin doki to Allah akai musu hari shikenan sai azo aka maka shikashi a banza annabi sallallahu alaihi wasallama duka yana zuwa ya datse wannan kashe-kashe. Duniya ta zauna lafiya, aka ba wa mata ƴancin rayuwa, aka ba wa ƴaƴa ƴancin rayuwa. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amfanar da mu lokacin da yazo ya same mu, wato ma minna alal ghayyi muqsiru, ba mai tagaitawa a harkar sabo, kamar yadda alqur'ani ya gaya mana kuntum ala shafa furatin minan nari fa anqadhakum minha, yazo ya same mu akan gabar wuta gaba dai sai ya tsamo mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya amfanar da mu wurin kiwon lafiyar jikin mu da kiwon lafiyar addinin mu. Duk abinda zamu yi addini mu samu riba, manzo Allah sai da ya gaya mana. Duk abinda zamu yi mu yi asara, annabi sai da ya fadakar da mu. Hatta a lafiyar mu annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya shigo. Akwai littarfai na magabata a tibbun nabawi, magani daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kaza yana damun ka to kaza zakai, annabi likitan likitoci ne. Annabi ya amfanar da halitta kuma yana kan amfanar da halitta. Ba za a ga amfanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama na yar gaba dayan sai ranar tashin alkiyama, ran da kowa zai shiga tashin hankali, annabawan mata kansu suke yi. Wa kullu nabiyyin qala nafsi amma wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi aina, kowane annabi ya tsorita saboda fushin da Allah yi zai ce ummati ummati, nafsi nafsi, kaina kaina. Amma annabi yana ummati ummati, a wannan ranan annabi shi zai cece halittar Allah gaba daya. Dan Allah amfani ya faru ko amfani bai faru ba? Amfani ya faru. To sai baiwa, tunda ake mutum mai baiwa, ba a taba ganin mai baiwa irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba a taba mutum mai baiwa irin manzon Allah ba. Dan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato fa ba kamar sauran annabawa ba, balle ya zama kamar sauran mutane, ai ba kamar sauran annabawa bane ma, balle ya zama kamar sauran mutane. Baiwarsa ta kai ga wani balarabe da ya ganta sai da ya neme yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sujada. Imam Qadhi Iyad ya kawo wannan hadisi cikin Ash-Shifa. Balaraben kauye ne ya je kiyo, ya je farauta, sai ya farauto damo kuma ya yanka damon, ka san ba ko da yaushe damo zai barka ka shigo gari da shi haka lafiya lau ba, sai ya yanka shi daga can. Yazo kawai yana shigowa garin Makka ya ga an yi dandazo an kewaye, waye wannan? Aka ce masa ai annabin Allah ne da yake kira zuwa ga Allah. Kawai sai ya ratso mutane yana zuwa, sai jefar da damon nan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace in kaga nayi imani da kai to sai in damon nan yayi imani da kai. Ai kowa sani damo baya magana ko? Me rai ma da yake wutsil-wutsilin baya magana, balle wanda aka yanka? Kaga iya kulil kenan, to anan ne kuma baiwa za ta bayyana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi damo yace kai ya dabbu man rabbuka, kai damo waye ubangijinka? Duk wanda yake wurin saboda baiwa sai da yaji. Damo yace alladhi fis samai arshuhu, wanda al'arshin sa yake sama, wa fil bahri sabiluhu, wanda saboda kwarewar sa yake ta hanyoyi a cikin teku. Jirgi sai ya tashi daga jirgin ruwa sai ya tashi daga Lagos sai je har America, a teku Allah ya nuna masa hanya. Wa fil nari iqabuhu, Allah da ya aje ukubar sa a wuta, wa fil jannati na'imuhu, kuma Allah da ya aje ni'imar sa a aljanna. Da Allah da mu ya san Allah ko bai san Allah ba? Wallahi da mu ya san Allah, idan mu ya san Allah ce to kaji tunda ka san Allah wa manana, to ni kuma waye? Yace anta rasulu rabbil alamina wa khairu man wafa alqiyama, yace kai ne manzan ubangijin talikai, kuma kai ne gatan duk wanda zai samu kansa a filin tashin alqiyama. Akwai wanda zai samu kansa a filin tashin alqiyama ne? A sai kai ne gatan halittar Allah gaba daya? Haba balarabin kawai ya ce rasulullah ka bani dama in masa sujada, yace a'a, ai dan adam bai wa dan uwansa dan adam sujada, da zan umurci dan adam yayi wa dan uwansa dan adam sujada, da mace zan umurta ta yi mijinta sujada. Annabi yayi magana da damo, baiwa ce wani zai ce to ai damu yana da rai yana ci yana sha yana biyan bukata irin na dan adam yana kashi yana fitsari yana sha'awa yana bacci yana duk abin da dan adam yake yi kila ba wuya wannan ai yayi kusa da yayi magana to amma ku tattirin da bino fa saboda baiwa an yi annabi mimbari wanda Tamimu Dari ya masa ran juma'a kawai yana zuwa da ya wuce kututtiran dabino sai aka ji kututtiran dabino ya tsale ihu kawai yana ta kuka aka ce irin kukan jarirai duk wanda yake masallacin sai da ya ji kukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo ya dafa shi ya ce kai hakuri kai hakuri kai hakuri me yake faruwa ya ce ya rasulullahi an shiga zakanina da kai ka daina taka ni kututtiran dabino fa yake magana don Allah bishiyan dabino mai ran maka taba jin tai magana ne balle kututtiran da aka yanke Ya Rasulullah ka daina taka ni kana taka ni ina samun albarka ina jin dadi amma shiga zakanina da kai ka daina taka ni saboda baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to me kace so amma kana so yanzu nan in daga ka koma bishiyan dabino kamar yadda kake da a ci gaba da cin yayanka ko kana so in dasa ka inda ba za ka kare ba bayan Allah ci gaba da cin yayanka yace ya Rasulullah ka dasa ni inda ba zan kare ba bayan Allah ci gaba da cin yayana Annabi ya ce to na dasa ka. Annabi sai ya sa aka haƙa rami aka tone kututtirin dabinan sai aka binne shi bayan an binne shi aka baje ƙasa sai aka dauko minbarin kuma aka sake dorawa a wurin. Wannan dabinan ya bulla aljanna. Ya zama bishiyan dabino ne daga cikin dabinan aljanna. Wannan baiwa ce. Baiwa ce. Ya ishe ka baiwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari mu bada misali na uku sai mu koma cikin karatun mu Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda baiwa wato shi ya bada labarin ya taba zama a zama daya ya bada labarin tun abin da ya faru daga yin duniya har zuwa zamanin sa kuma ya bada labarin daga zamanin sa har a tashi alkiyama wannan hadisi ne na Huzaifa ibn al-Yamani shi ma al-Qadi Iyad ya kawo cikin ash-Shifa yace manzon Allah sama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallama maqaman annabi ya taba tsayawa a cikin mu yace fama taraka shay'an bi bar komai ba kana da aka taba yi wama yakunu da abunda zai ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama illa haddathana bi sai da ya ba mu labari subhanallah kaga albarkar lokacin yanzu ko ni nan nace zan zauna in muku ba ku labarin annabi ai lokaci bai zai bani dama ba ko amma shi kuma kaga labari mai tsawon da ya diba ya bayar amma saboda baiwa lokacin ya ishe shi kuma sahabban suka ji sakon har sayyiduna Huzaifa ibn al-Yamani yake cewa wallahi ko tsuntsu ne yazo ya sauka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani abu sai mun tuna abinda annabi ya gaya mana cewa daman annabi ya ce mana akwai wani tsuntsu zai zo yayi abu kaza subhanallah Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama da haka in uwa mu girmama annabi sallallahu alaihi wasallama mu girmama iyalansa mu girmama sahabbansa wannan da shine sufaye suka fi kowa su idan an ce wannan kayan annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba shikenan ai ai abin ya gama daraja in dai abin ya zama na annabi ne to ya gama daraja eh ya gama daraja kada mu shiga fitinar da aka shiga na zamanin mu na yau na kokarin wato raye wa'innan kungiyoyi da na fada ranan na bid'a nasibanci da rafidanci daman komi baya so a wuce iyaka wanda suke da aqidar nawasib mana kin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Ibn Taymiyyah da almajiransa wanda kowa ya ga irin abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa akan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin minhajus sunna idan ka bi wannan layin wallahi za a kai ka kabaro a baro don wannan layin har ya kai ga ka san wani lokaci shi dalibi ya fi malami eh da Ibn Taymiyyah ya koyar da kin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna rena su sai aka samu wani raining the king ya kawar ma da kan iyalan annabin har kan annabin ma sallallahu alaihi wasallam naga video da yake da ta yawo bai da dadin ji bai da dadin memetawa dazuma sai da wani tambaya wurin karatu akan irin wannan video din cewa wai subhanallah wai annabi yakan yi abin da ba daidai ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi ba mai irin wannan in ba mai aqidar nawasu ba sai mai aqidar nasibanci kin iya annabi da kin iyalansa ya kai shi har yana ganin annabin ma bai kai ba subhanallah wanda ya fadi wannan magana Ahmad Gumi ne wai yana abin da ya faru a daidai wafatin sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai yana ba da hikayar abin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku kawo takarda in muku rubutu wanda ba za ku bata ba har a tashi alkiyama sai sayyidina Umar ya ce a'a ai hakuri kara wahalar da